إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ayan kwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a kalkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan unguwa ta sura bildi a wannan masallaci masjidu shafi'i domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda daidai ga 14 ga watan Jumada Thani hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 5 ga watan Shabi miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul Haqqa wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan sura muna cikin suratul ma'arij wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan sura mai albarka
suratul haqqa suratul haqqa أنا لا أقسم بما تبصرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين
Allah madaukakin sarki yake cewa fala uqsimu bima tubsiruna ina mai rantsuwa da abinda kuke gani wa ma la tubsiruna da abinda ma ba ku gani innahu lalle shi alqur'ani laqawlu rasulin karim fadar wani manzo ne mai karamci koko innahu lalle shi alqur'ani laqawlu rasulin karim fadar wani manzo ne mai girma وما هو بقول شاعر كما شيء القرآن بمغنر مواكي بني قليلا ما تؤمنون الله تكدني كتين إيمان ولا بقول كاهن كما بازنتين بنبوك قليلا ما تذكرون كدني كتين وأزدوا تنزيل من رب العالمين الله تكما شيء القرآن سبككين دقاء بنججن هلتو الله ما دوكاكين سركي a cikin waɗannan ayoyi yana mana bayanin cewa lalle shi alqur'ani mai girma abu ne wanda daga wajen ubangiji yake kuma Allah madaukakin sarki yana maida ma quraishawa martani da suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan duba ne da suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawaki ne kamar yadda sun sha fada mushi irin waɗannan maganganun a cikin alqur'ani mai girma dan Allah madaukakin sarki ya kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun sai Allah madaukakin sarki ya rantsa da dukkanin abun da dan adam yake gani da abun da ma dan adam baya gani dan Allah ya tabbatar da cewa lalle wannan sakon sako ne daga wajen ubangijin Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu abun da yake akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai ya isar da wannan sakon kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma 'alar rasul illa al-balaghul mubin fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasul illa al-balaghul mubin. Allah yake cewa idan mutane sun bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to sun sabke abinda Allah ya dora musu. Idan kuma basu bi ba, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora masa. Allah yake cewa ma 'alar rasul, babu abinda yake akan shi manzo illa al-balaghul mubin, sai dai ya isar da wannan sakon ya bayyana ma mutane shi. A duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan, to ya sabke makansa nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora masa. Allah madaukakin sarki yake cewa fala uqsimu bima tubsiruna, ina mai rantsuwa da abun da kuke gani. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka wuce. Ta ina ne take da alaka? Yake cewa anna Allah ta'ala lamma aqama dalalata ala imkan al-qiyama, yake cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsayar da dalilai akan cewa ita ranar tashin al-qiyama abu ne wanda zai abku, abu ne wanda zai faru. Yake cewa bayan Allah ya tabbatar da cewa ranar tashin al-qiyama zai faru kamar yadda muka karanta a farkon sura, summa ala wuqu'iha, Allah ya kawo dalili mai tabbatar da cewa lalle ranar tashin al-qiyama abu ne wanda zai faru. Summa zakara ahwala su'ada'i wa ahwala al-ashqiya, yake cewa sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana halin wa'anda za su ji dadi, wa'anda za su tsira a gobe ranar tashin al-qiyama, kuma ya gaya mana halin wa'anda za su shiga kakanukayi, halin wa'anda za su rude, halin wa'anda za su shiga mawuyacin hali a ranar tashin al-qiyama. Fakhruddin Ar-Razi yake cewa khatamal kalama bi ta'zimil qur'an, sai Allah ya rufe magana dan a girmama al-qur'ani. Yasa Allah madaukakin sarki yayi haka dan a tabbatar maka da cewa duk abin da zai zo daga al-qur'ani mai girma abu ne wanda na girmamawa ne. Da za a ce yau ga wanda ya kire ya sabko daga shugaban kasa ko ya sabko daga wani minister, zaka ga cewa mutane suna nuna ma junan su. Idan abin jin dadi ne ana taya juna murna, idan abin bakin ciki ne zaka ga ana taya juna juyayi. Saboda mi? Saboda an san abu ne wanda tabbatacce ne daga hukuma yake, kuma za a tabbatar da wannan abu. To ina ta ga Al-Qur'ani mai girma wanda ya kasance gagara badau ne, wanda ya kasance mu'jiza ne, wanda ya kasance dukkanin dan adam da dan mutum da za su hadu ba za su iya zuwa da wannan Al-Qur'anin ba. Shi yasa idan ma ka girmama Al-Qur'ani kanka, in ma baka girmama ba kanka, Allah madaukakin sarki ya girmama kayansa. Fala uqsimu bima tubsiruna, Allah yake cewa ina yin rantsuwa, ai bi jami'i ma tarawnahu wa tushahidunahu, Allah ya ce ma mutane ina yin rantsuwa da abinda kuke gani da abinda kuke mu'amala da shi. Min al-ashiya'i kulliha, dukkanin abubuwan, kabiriha wa saghiriha, karamcinta ne babbace, duk Allah yana rantsuwa da wannan. Allah yana rantsuwa da abinda dan adam yake gani, tun daga sama da tauraro da wata da rana da ƙasa da dukkanin wani abu da kake gani a rayuwa ta duniya. To Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da wannan abu. Anan malaman tafsiri sun yi sabani a wajen fassara mana da Allah madaukakin sarki yake cewa fala uqsimu bima tubsiruna, wannan lamun kin mijeje. Al-Imam al-Makki da al-Imam as-Sam'ani da al-Imam al-Qurtubi dukkaninsu a cikin littafansu na tafsiri sun tahi akan cewa fala uqsimu lamun nan lamun ce tasila, lamun ce ta zo domin ta yi bayani akan cewa Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da dukkanin abin da dan adam yake gani da dukkanin abin da ma baya gani. Wasu malaman na tafsiri kuma suka ce allamu da ta zo anan, Allah madaukakin sarki ya zo da ita ne domin ya maida martani akan kafirai, kama ana so a ce laysal amru kama yaqulu al-mushrikuna, al'amarin kamar yadda mushrikai da kafirai suke fada cewa ba za a dashi al-qiyama ba, cewa Allah madaukakin sarki ba shi ya aiko manzon Allah ba, cewa wannan al-Qur'anin waƙe ne, cewa wannan al-Qur'anin bokanci ne, cewa wannan al-Qur'anin labarin dan duba ne. To Allah madaukakin sarki yana so ya goge dukkanin abin da suka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sai Allah yake cewa fala uqsimu bima tubsiruna wannan malaman suka tafi cewa lamu anan ja'at fi hadhal qasam raddan li kalamil mushrikin Allah ya zo da ita ne domin ya maida martani akan abunda mushrikai suke fada cewa idan sun tashi Allah idan sun mutu Allah ba zai tada su ba wa qalu a idza mitna wa kunna turaban a inna la mab'uthuna suka ce yanzu in mun mutu mun koma turbaya mun koma ƙasa yaya za a yi a ce a tada mu to da Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da cewa wannan tashin abu ne na doli sai Allah ya zo da lamun domin ya maida musu martani akan haka wanda suka tafi akan wannan tafsirin akwai al-Imam Ibn Jarir da al-Imam al-Wahidi da al-Imam al-Baghawi dukkaninsu wa'annan malaman sun tafi akan cewa allamu da ta zo a nan Allah ya zo da ita ne domin ya maida martani akan kafirai al-Imam Ibn Ashur yake cewa wannan lamu kin da ta zo a nan wasu malaman tafsiri sun tafi akan cewa lamu ce ibtalan li kalamis sabiq abubuwan da duk suka fada cewa bokanci ne cewa tsafi ne cewa ba za a tashi alkiyama ba dukkanin shi Allah madaukakin sarki ya bayyana ya faɗi wannan ne domin ya maida musu martani yake cewa kuma Ibn Ashur yake cewa wannan lamun kin da ta zo a nan ta zo ne domin a tabbatar da cewa abin zai faru kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa la uqsimu bi yawmil qiyama kamar inda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul balad la uqsimu bi hadhal balad haka al-Imam al-Baqai a cikin littafin Nazmud Durra yake cewa ma'anarta lamu da ta zo a nan la uqsimu bi dhalika ba zan rantse da wannan ba ko ina rantsuwa da wannan li'anna al-amra awdahu min an yahtaja ila iqsamin saboda al'amarin a bayyane yake bai kai sai an rantse ba wa mimman dhahaba ila hadha al-ma'na al-Imam al-Baqai Imam al-Baqai ya tafi akan cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa la uqsimu bima tubsiruna yana ganin cewa Allah madaukakin sarki bai kai sai ya rantse da wannan ba saboda abu ne wanda yake a bayyane abu ne wanda yake a hili abu ne wanda duk mai hankali wata iya ha udhunun wa'iya duk mutumin da yake da hankali aka bashi al'ummar labarurrukan al'ummomi wanda Allah ya halaka to ya san cewa tashin alkiyama abu ne wanda zai faru duk mutumin da ya dubi kanshi a karan kanshi ya ga cewa shi wani abu ne wanda a da babu shi wannan abu ne wanda shi da yana daga kazamtaccen ruwa amma Allah ya mutunta shi ya maida shi mutum to idan mutum zai duba wannan to abu ne mai sauki Allah madaukakin sarki ya tada dan adam bayan cewa ya kashe shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa mala tubsiruna Allah madaukakin sarki yake cewa kuma ina mai rantsewa da ma abinda dan adam baya gani abinda baka gani na mala'iku abinda baka gani na halittun da suke rayuwa a cikin daji abinda baka gani na halittar da baka isa ka ganta da idanka ba sai dai an sata a na'ura ta haska ma ko menene to Allah madaukakin sarki dukkanin shi yana rantsewa da wannan al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi at-Tibyan fi aqsamil Qur'an yake cewa hadha ammu qasamin waqa'a fil Qur'an yake cewa fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna yake cewa wannan wata rantsuwa ce wadda ta tattaro dukkanin wata rantsuwa da ke akwai a cikin alqur'ani fa innahu ya'ummul alawiyati was-sufliyat yake cewa saboda ita rantsuwar ta tattaro dukkanin abin da yake sama na mala'iku da zatin Allah da zatin al'arshi da abin da ke akwai a sama wanda ba mu gani na aljanna da wuta da Allah ya tanada wad dunya wal akhirah yake cewa haka abinda dan adam yake gani na duniya da abinda dan adam baya gani na tashin alkiyama duka Allah ya rantse da shi wa ma yura wa ma la yura Ibn al-Qayyim yake cewa da abinda dan adam yake gani da abinda dan adam baya gani yake cewa wa yadkhulu fi dhalika al-mala'ikatu kulluhum dukkanin mala'ikun Allah ya rantse da su wal jinnu wal insu da mutum da dan aljan wal arsh wal kursi da al'arshin Allah da kujeran da Allah madaukakin sarki yake zauna akan ta wa kullu makhluqin da dukkanin wata halitta da Allah madaukakin sarki yayi Allah ya rantse da ita dan me yasa wa kullu dhalika min ayati qudratihi wa rububiyyatihi wannan kuma ayoyi ne masu nuna cewa isa na mulkin Allah da rububiyyar ta Allah ابن القيم yake cewa fi dimni hadal qasam yake cewa a cikin wannan rantsuwar da Allah yake cewa fala uqsimu bima tabsiruna wa ma la tabsiruna yake cewa a cikin wannan rantsuwa anna kullama yura duk abunda dan adam yake gani wa ma la yura da abunda dan adam baya gani ayatun wa dalilun ala sidqi rasulihi yake cewa aya ce kuma dalili ne akan gasganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna ma jaa bihi huwa min indillah wannan kuma yana mai tabbatar da cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi min indillah daga wajen Allah yake wa huwa kalamuhu kuma zance ne na Allah madaukakin sarki ibnul qayyim wannan shimfidar da yayi ta wadace mu mu gane ma'anar wannan rantsuwar da Allah yayi Allah ya rantsi da dukkanin wani abu hatta kazar da ke akwai a cikin gidanka Allah ya rantsi da ita hatta kusin da ke akwai a cikin gidanka Allah ya rantsi da shi hatta tururuwar da ke akwai a ƙarƙashin gadanka Allah ya rantsi da ita saboda me yasa dan Allah ya tabbatar da cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abunda yake karantawa ba abu bane na shaci fadi ba abu bane ba na waƙe ba abu bane na magana boka wanda zai ƙara magana gaskiya daya ya maida ta dari yayi tayin ƙarya yayi tayin ƙarya haka al-Imam Sa'di da al-Imam al-Baydawi a cikin littafansu na tafsiri suke cewa aqsama Allahu ta'ala bima yubsiru al-khalqu min jami' al-ashiya Allah madaukakin sarki ya rantsi da dukkanin abin da halittu suke gani min jami' al-ashiya ina dukkanin komai wa ma la yubsirunahu da abin da ma ba ma gani fadakhala fi zalika kullu al-khalqi yake cewa sai ya shiga a cikin wannan rantsuwa kullul khalqi dukkanin abinda Allah ya halitta da abinda ka sani ma da wanda baka sani ba bal yadkhulu fi zalika nafsuhu almuqaddasa al-Imam Sa'di yake cewa cikin wannan rantsuwar da Allah yayi Allah ya rantsi hadda karan kansa hadda zatin Allah mai tsarki Allah ya rantsi domin ya tabbatar mana da cewa lalle al-Qur'ani abu ne wanda daga wajen Allah madaukakin sarki yake kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan alqur'anin ba shi ya kirkire shi ba ina ga wannan rantsuwar da Allah madaukakin sarki yayi to ta isa abu ce wanda dukkanin wani mai hankali da lura za ya gasganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gasganta abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda ya kasance sunna ne tibyanan li kulli shay Allah madaukakin sarki ya rantsi da kai karan kanka Allah ya rantsi da ƴaƴanka ya rantsi da matarka Allah ya rantsi da dukkanin wata halitta domin Allah ya tabbatar maka da cewa wannan alqur'anin daga wajen Allah madaukakin sarki yake sai Allah yake cewa innahu laqawlu rasulin karim lalle shi wannan alqur'anin da ake karantawa laqawlu rasulin karim fadar wani manzo ne karimin wanda yake mai girma sai ya kasance ma'anar shi kamar sai ya kasance ma'anar tashi kamar yadda malaman tafsiri suka fassara ma'anar tashi za ta kasance kamar yadda Ibn Jarir da Imam al-Jawzi da Ibn al-Jawzi a cikin littafin shi al-Iqna'iyya yake cewa ana nufin da cewa innahu laqawlu rasulin karim lalle shi wannan alqur'anin fada ne na manzo wanda yake mai karamci Ibn Taymiyyah yake cewa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nufi da manzo anan shine manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan shine abinda Ibn al-Qayyim ya tafi akan shi shine abinda Ibn Kathir ya tafi akan shi shine abinda Ibn Ashur ya tafi akan shi shine abinda al-Imam al-Jawzi da Ibn Taymiyyah suka jingina shi akan dukkanin mahi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa innahu laqawlu rasulin karim lalle wannan magana ce ta manzo wanda yake mai karamci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Qurtubi yake cewa laysal qur'anu qawlan rasul sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa innahu laqawlu rasulin karim lalle shi wannan al-Qur'anu fadar wani manzo ne wannan manzon karimin wanda yake mai girma Al-Imam al-Qurtubi yake cewa ai maganganun da ke akwai a cikin Al-Qur'ani ba na manzon Allah bane ba manzon Allah ya kirkira su ba kuma ba manzon Allah yake fadan yake ya kirkira su ba innama huwa min qaulillahi azza wa jalla yake cewa wannan fadar Allah ne madaukakin sarki ونسب القول الى الرسول اما ان جنجنا مغنر نزوى غمزه الله صلى الله عليه وسلم لانه تاليه ومبلغه والامل به سبودا شي من الله صلى الله عليه وسلم شيني يكي كرنت القران kuma shine yake gaya ma mutane alqur'ani kuma shine wanda yake fara yin aiki da alqur'ani kamun wani yayi to shi yasa Allah madaukakin sarki ya jingina maganar ma ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ibn al-qayyim a cikin littafin shi at-tibyan fi aqsamil qur'an yake cewa wa fi idafatihi ilayhi bismir risala jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi da sunan cewa shi dan aike ne abiyanu dalilin annahu kalamul mursili wannan bayani ne shine ya fitowa karara mai nuna cewa shi alqur'ani magana ce ta Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai isar da sako ne sannan mai karantawa ne sannan mai yin aiki ne sannan kuma mai yin umarni ne da ayi aiki ibn al-taymiyah a cikin littafin shi al-iqna'iyya yake cewa wa qad ghalita ba'du man shazza fa za'ama annahu jibril yake cewa wasu sun samu kure wasu sun samu zamiya sai suke tunanin da Allah madaukakin sarki yake cewa innahu laqawlu rasulin karim sai suke zaton cewa ana nihi jibril amma abinda malaman tafsiri suka tafi akan shi shine cewa ana nufi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-baqai yake cewa karimun Allah madaukakin sarki ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi innahu ba a ce la qawlu rasulin mubin ba ba a ce mai bayyanarwa ba ba a ce la qawlu rasulin balighin ba a sai aka ce innahu la qawlu rasulin karim sai Allah madaukakin sarki yace shi annabi wani mutum ne mai girma dan haka ba zai damu ba dan wani ya ce mishi boka dan haka ba zai damu ba dan wani ya ce mishi mawaki dan haka ba zai damu ba dan wani ya ce yana karanta tatsuniya ta al'ummomin da suka wuce Allah madaukakin sarki shine wanda ya fara karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-baqai yake cewa huwa fi ghayatil karami da ake cewa karim sai ya zamanto cewa an kai matuƙa wajen yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa al-bu'du an masawil akhlaqi shine nisantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a dukkanin wasu halaye wa'anda ba su da kyau bi idhari ma'aliha saboda a tabbatar da dukkanin wata sifa daukakka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li sharafin nafsi wa sharafil aba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa karamci kuma haka shi yafi kowa karamcin uwaye familin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka yi kowane family zama tsarkakakku lokacin da Allah madaukakin sarki zai aiko shi fa huwa la yaziru wa la yanqus al-imam al-baqai yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ƙari kuma baya ragi a cikin abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi wa karamu shay'i al-imam al-baqai yake cewa girman abu ijtima'ul kamalatil la'iqa al-la'iqatu bihi fihi shine duk wani abu da za a ce kamala ne su tattaru a cikin wannan abun shine anan ne za a ce abu mai girma shi yasa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa lalle shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne wanda yake da girma malamai suka ce idan ka koma alqur'ani zaka ga cewa dukkanin annabawa al'umma su suna kiran su yadda suka ga dama qalu ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'atina bima ta'iduna suke cewa ya kai nuhu ka haci ka jayayya da mu ka haci ka cewa mu bi Allah haka zaka ji cewa dukkanin annabawa al'ummomin su suna kiran su yadda suka ga dama qalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa suka ce ya kai shu'aibu mu fa abun da kake fada ba ma mu ganewa wa inna lanaraka fina da'ifa kai hu mutum ne wanda baka da ƙarfi walaula rahtuka la rajamnaka ba wai dan yan familin ka ba yan gidanku la rajamnaka da mun jefe ka wa ma anta alaina bi adi suke cewa kai fa idan muka yi niyyar maka mugunta kai ba za ka gagare mu ba dukkanin annabawa za ka ji al'umma suna kiran su yawa ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karamcin shi Allah madaukakin sarki ya hana al'umma shi su kira shi da ya Muhammad sun kasance idan suka zo wajen shi suna cewa ya Abul Qasim ko su ce ya Muhammad Allah madaukakin sarki ya hana su yake cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dan ar ya'lamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza. Allah ya hana su yake cewa kada wanda ya ƙara cewa ya Muhammad ko kada wanda ya ƙara cewa ya Abul Qasim sai dai kace ya Rasulullahi ko kace ya ayyuhan nabiyyu. Haka Allah madaukakin sarki lokacin da wasu ƙauyawa suke zuwa suna kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayan gidan shi suna cewa ya Muhammad, Allah madaukakin sarki ya tsawatar da su ya safkar da wahayi. Allah yake cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tashharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah madaukakin sarki ya kalla dabtar da sahabbai saboda su girmama janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo yin wata ittifaqiya da shi da kafirai, wani sahabin shi ya rubuta ya Rasulullah, suka ce su ba za su yarda ba sai dai a rubuta ya Muhammad. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a goge a rubuta ya Muhammad. Kin wannan sahabin ya ce a ni ba zan goge ba. Manzo Allah ya ce a nuna mishi ina ne aka rubuta ya Rasulullah. Kin aka nuna ma manzo Allah ya umarni da a goge a sa ya Muhammad saboda ai ittifaqiyan da suke so. Allah madaukakin sarki idan zai kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan girmama shi. A wani lokacin yakan kira shi da cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi. Malamai suke cewa Allah madaukakin sarki ya kira shi da ya ayyuhan nabiyyu wurare so 13 a cikin alqur'ani mai girma a cikin sura guda 6. Farkonta shine a cikin suratul anfal inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina al-qital. Wannan shine farkon abin da ya fara zuwa. Allah madaukakin sarki yake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya ayyuhan nabiyyu. Haka Allah madaukakin sarki ya kira shi da cewa ya ayyuhar rasulu. Allah yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubihim wa min alladhina hadu sama'una lilkadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tu. Shi yasa malamai suke cewa idan dai Allah madaukakin sarki zai ya cewa karim, ya girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mai girma ne, shi yasa yana daga cikin haƙƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi akan dukkanin wani mutum musulmi, shine ka girmama janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamai salati kace sallallahu alaihi wasallam. Idan ana karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nutsu. Idan ka san ba za ka nutsu ba a inda ake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kada ma ka zo, saboda Allah yana cewa an tahbata a'malukum, wanda suka zo suna daga murya lokacin da manzo Allah yake magana. Allah cewa in fa ba su bari ba aikin su ya kusa ya roshe. Shi yasa malamai suke cewa ai wannan magana ba ana magana bane da sahabbai kadai, a'a ana magana ne da dukkanin wani mutum da zai zamna inda ake fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan bai nutsu ba ayyukan shi gaba ɗaya sun kusa su roshe. Shi yasa yana daga cikin haƙƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi, shine ka girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Al-Imam al-Baqai yake cewa me yasa Allah madaukakin sarki yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karim, mai karamci, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan familin shi sun yi ɗan kowane family kirki, kuma ɗan familin shi sun yi kowane ɗan family asili, kuma ɗan familin shi su ne ɗan family wanda ba su da abun gai, ba su da abun faɗe na gori ko na asha ko na lala. A ƙarƙashin wannan malamai suke cewa idan mutum za ya yi arme to ya yi ƙoƙari ya duba ya gani ɗan familin da za ya haɗa dangantaka da su su wane ne su. Mutanen kirki ne, mutanen banza ne, masu mulki ne, masu kuɗi ne, duk ma dai yadda aka yi kada soyayya ko wani abu ya rihe ma ido. Ka je ka kwaso abinda malamai sun ittifaqiyan da cewa jini yake bi. Idan aka ce ma wannan da yabbo ka ce ka ce ai ba boka za ka aura ba, a'a abin yana bin jini ne. Wata ran idan baka yi hankali ba a cikin jikokin ka za a iya samun boka. Idan aka ce ma wannan dan bori ne kada ka ce ai ba da wata za ka zamna ba da ita zan zamna, a'a abun ana buƙatar mutun ya nema ma diyan shi zuriya wanda zai hada su da su zuriya tarkekiri kamar yadda Ibn al-Qayyim ya gayi a cikin Tuhfatul Maulud yake to haƙi na farko da zaka ba danka tun kamun ya zo a duniya shine ka zaba mishi uwa ta gari bayan haka ka zaba mishi familin uwa na gari idan ka zabo uwa na gari uwa ta gari familin ta mutanen banza ne to wannan dan baka bashi haƙin shi ba idan ka za kulo family na kirki amma diyar ba ta kirki bace wannan wannan dan da zaka aiwa baka bashi haƙin shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma huwa bi qawli sha'ir Allah madaukakin sarki yake cewa innahu la qawlu rasulin karim shi alqur'ani wani zance ne wanda yake mai karamci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka lura kuma babu wa'anda suke karamta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sahabban shi Abu Bakar da Allah ta ƙara tabbata a gare shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana ba da labarin cewa ai an yi Isra'i da shi an yi Mi'raji da shi an tahi Baitul Maqdis daga can an yi sama da shi an tahi sama ta ɗaya an tahi sama ta biyu an tahi sama ta uku an dawo da shi kuma kamin sallar asuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana ba da wannan labarin akwai wa'ansu wa'anda ma sun yi imani amma da manzon Allah ya ba da wannan labarin suka ce su amma yana musu wayo kawai ƙarya ce don haka suka fasa yin imanin amma da aka zo aka gaya mu Abu Bakar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace in dai ya tabbata manzon Allah ya faɗa to da gaske ne an yi Isra'i da shi kuma an yi Mi'raji da shi daga nan ne aka sanya mu Abu Bakar As-Siddiq wanda yana gasganta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ina ta ga wanda zai ce shi ba zai yi aiki da hadisan manzo Allah ba Allah ya ce shi karim ne kai ka ce ba za ka yi aiki da abinda ya zo da shi ba me kake nufi kenan magana kaza a doka a bar ta Allah ko koya ne za a yi shi yasa Allah yake cewa innahu laqawlu rasulin karim shi alqur'ani fadar wani manzo ne wanda yake mai karamci ne Allah yake cewa ma huwa bi qawli sha'ir shi ba fadar mawaki bane alqur'ani ba zancan waka bane qalilan ma tu'minuna Allah yake cewa kadan ne daga cikin mutane suke yin imani wannan kuma raddi ne Allah yake maida makafirin quraishawa Allah yake cewa ma hadhal qur'an kamar yadda al-imam al-biqai ya fasara cewa wa ma hadhal qur'an ai wannan alqur'anin bi kalami sha'iri ba maganar mawaki bane kamar yanzu umu kufaru quraishin kamar yadda kafirin quraishawa suke fada suke rayawa cewa alqur'ani waƙe ne wannan kuma Allah ya bamu labarin irin wannan a cikin suratu yasin Allah yake cewa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin Allah yake cewa ma allamnahu shi'ra mu ba mu gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi'ri ba wa ma yanbaghi lahu kuma ba yadda zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina shi'ri a cikin abinda muka bashi na alqur'ani Allah ya ce in huwa shi dai kawai illa dhikrun sai dai ambato ne tunatarwa ne wa qur'anun mubin da alqur'ani ne wanda yake rarrabewa a tsakanin ƙarya kuma yake rarrabewa a tsakanin gaskiya a cikin suratu safat Allah madaukakin sarki yake cewa wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnunin bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalina suke cewa wai shin yanzu mu zamu bar abun bauta ma li sha'irin majnunin da wani mawaki wanda yake mahaukaci ne bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin Allah yake cewa a'a shi ba mahaukaci bane kuma ba mawaki bane bal ja'a bil haqqi kawai dai yazo da abun da yake na gaskiya ne wa saddaqal mursalin kuma ya gasganta manzannin da suke zuwa wanda suka zo suka gabace shi Allah yake cewa qalilan ma tu'minuna Allah ya ce kadan ne daga cikin mutane suke yin imani anan ma malaman tafsiri sun yi kankomo domin su fassara mana wannan ma din me Allah madaukakin sarki yake nufi da ita al-imam ibn atiyya a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa ma wannan yahtamilu an takuna nafiya me yiwa da Allah yake cewa ma tu'minuna kadan ne kuke yin imani wannan ma din za ta iya kasancewa nafiya ce sai ma'anar shi ta kasance kwata kwata ma ba su da imani haka yake cewa wa yahtamilu an takuna masdariya da iya kasancewa ita wannan ma din da ta zo masdariya ce sai ya kasance yattasifu bil qilla imanin nasu dan kadan ne yake cewa za ta iya kasancewa masdariya sai ya kasance imanin nasu dan kadan ne saboda mi wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah idan ka tambaye su wai kushin waye halicce ku za su ce Allah amma basu yarda ba kuma su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai shi yasa Allah yake cewa qalilan ma tu'minuna ai kadan ne daga cikin mutane suke yin imani haka wasu malaman tafsirin suke cewa kamar al-Imam al-Alusi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa me yasa Allah madaukakin sarki yake cewa qalilan ma tu'minuna kadan ne suke yin imani yake cewa li zuhuri sidqihi sallallahu alaihi wasallam saboda su kafirin quraishawa sun tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gaskiya lazima tasdiquhum lahu alaihi salatu wassalamu fil jumla amma sun tabbatar da cewa manzon Allah mutum ne mai gaskiya mutum ne mai karamci mutum ne baya cin amana tun a jahiliya sun san shi da wannan amma saboda girman kai da su bis yarda su bi wani ba shine ya hana su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake cewa qalilan ma tu'minuna kadan ne daga cikin su suke yin imani haka wani malamin tafsiri yake cewa li annahum amanu bi ashiya'a yasira wa tadhakkaru saboda sun yi imani da wasu ɗan abubuwa ɗan kadan wanda suna tuna su lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da mu'jiza ta wata ya tsage sun yarda cewa manzo Allah ne amma dai basu mi kauya ba suka yi imani al-Imam al-Makki yake cewa imanan qalilan imanukum aw waqtan qalilan yake cewa abinda Allah yake nufi da cewa qalilan ma tu'minuna imanun su ne imani ne dan kadan koko imanun su imani ne na dan lokaci idan suka ga abin tsoro suka ga wani bala'i ya tunkaro su ko suka ga Allah ya wulakanta wani ko Allah ya sabkar da wahayi akan wani cewa ya ci mutuncin manzo Allah sai kaga jikin su yayi sanyi sun yi dan imani kadan amma da an kwana biyu kuma abin ya wuce sai su koma zuwa ga kafircin su al-Imam Ibn Abi Zamanin a cikin littafin na tafsiri yake cewa qalilan ma tu'minuna kadan ne daga cikin ku suke yi imani ai aqallukum man yu'min kadan ne daga cikin mutane suke yin imani kadan ne suke yarda su bauta ma Allah shi kadai kadan ne suke yarda su rayu ba tare da sun shirka ba kadan ne suke yarda su yi imani ba tare da sun warware imanin su ba kadan ne suke yin hakuri su daure ma zuciyar su bi Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da sun hada ba da shirke-shirke ko turbude-turbude ko wani abun da ya kama da haka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa qalilan ma tu'minuna kadan ne daga cikin mutane suke yin imani Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin irin wannan a cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki yake cewa fala yu'minuna illa qalila mutane ba su yin imani illa qalilan sai mutane ɗan kadan Allah yake cewa wala bi qawli kahinin qalilan ma tadhakkaruna Allah yake cewa kuma shi alqur'ani mai girma ba magana bace ta boka ba magana bace ba ta mutumin da yake dan duba ne Allah ya ce qalilan ma tadhakkaruna kadan ne daga cikin mutane suke wa'astuwa kadan ne suke hankalta me ake ce ma al-kahin abinda ake ce ma al-kahin kamar yadda al-Imam al-Baqi ya fassara a cikin littafin shi Nazm ad-Durar yake cewa huwal munajjim allazi yukhbiru an ashiya'a shine dan duba wanda yake bada labarin wasu abubuwa wa aghlabuha laysa laha sihha mahi yawancin abun da zai gai abu ne wanda na ƙarya idan ya gaya maka abu 100 tana yiwa 1 ne za ka samu na gaskiya idan ya gaya maka abu 10 tana yiwa 1 ne za ka samu na gaskiya wa ibaratuhu an zalika bisaja'il mutakallifil maqsudi kaunuhu saja'an allazi yakunu alma'na fihi tabi'an lillafzi littahliyati bimushakalati almuqati' yake cewa abunda ake ce makahin shine mutumin da yake dan boka koko mutumin da yake takallufi in zai magana shi ma wannan ana iya ce mishi kahin kamar yadda al-Imam al-Baqi yake fassarawa idan aka ce mutumin da yake takallufi a cikin magana shine mutumin da misali da zai yi magana da turanci shi ba yashin turancin sosai amma zai yi kokari yana kwankwalo wasu mo wanda suna da wahala dan a gane cewa shi ya iya turanci akwai wanda kuma shi in zai yi magana da turancin moyukan suna hwadowa masu nauyin amma haka nan ne suke hitowa ba tare da ya tilasta ma kanshi ba dole sai ya fade su to wannan shine ake ce mata takallufi a yare na larabci idan ka dauka Allah madaukakin sarki yana cewa qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharril waswasil khannasi alladhi yawswisu fi sudurin nasi min aljinnati wan nasi la haka cewa yana karewa da nas to yanzu masu magana da larabci sun kashkashi bi akwai wanda idan ya zo zai iya fadin wannan shi ma ya kare da wani abu guda a ƙarshe wannan shi ya iya ne ba tare da ya tilasta ma kansa ba dole sai ya zo da wani abu wanda mutane za su ce ya burge ko ya iya to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa la bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaruna al-imam al-wahidi a cikin littafin shi asbabun nuzul ya kawo wata qissa wadda ban san ingancin ta ba ya kawo qissa Umar ya dalla ta kara tabbata a gare shi Umar yake cewa kamin ya musulunta wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai masallaci sai ya tsaya cikin kwanayen labe yana jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya make shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rige shi hituwa daga gida ya rige ya wuce masallaci ashe shi lokacin da yake nan yana jiran manzo Allah shi ko manzo Allah har ya isa masallaci yake cewa sai nazo nan labe a cikin masallaci ina jiran ya ida sallah in mushi abin da zan mushi yake cewa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan surar da ake cewa suratul haqa da yake zuwa yana karantawa tun daga farko alhaqatu malhaqatu wama adraka malhaqa Umar yace sai nake jin cewa kai gaskiya alqur'ani yayi ka dubo yadda ake tsaro zance daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga mutuwa sai tashin alkiyama daga tashin alkiyama sai busa daga busa sai mala'iku in sun samko sai Allah in ya samko sai hisabi sai wannan ya tai aljanna sai wannan ya tai wuta yake cewa kai alqur'ani yayi yake cewa ina cewa cikin zuciyata kai wannan mutumin mawaki ne ya iya waka yake cewa sai naji manzo Allah yana cewa wama huwa biqauli sha'ir shi alqur'ani ba fadar mawaki bane qalilan ma tu'minuna kadan ne dai kuke yin imani sai Umar yace a to ba mawaki ba dan duba sai kuma yaji manzo Allah ya kara cewa wala bi qawli kahin kuma ba maganar dan duba bane ba qalilan ma tadhakkaruna kadan ne kuke wa'aztuwa tanzilun min rabbil alamin wannan alqur'ani sabkakke ne daga ubangijin talikai Umar yake cewa anan ne imani ya fara dasa a zuciyata anan ne na fara jin cewa alqur'ani yana karyan min da zuciya nan ne farkon inda Umar ya fara jin cewa zai iya musulunta ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wala bi qawli kahin shi alqur'ani mai girma ba fadar boka bane ba qalilan ma tadhakkaruna kadan ne daga cikin mutane suke wa'aztuwa ata wa'azi ana cewa mutane su shaha maboka ilahiya ata wa'azi ana cewa mutane su kyautata ata wa'azi ana cewa mutane su tarbiyyantar da ayyansu ata wa'azi ana cewa mutane su tsaye da dokokin Allah amma qalilan ma tadhakkaruna Allah ce kadan ne daga cikin mutane suke wa'aztuwa kadan ne daga cikin mutane suke shiriwa kadan ne daga cikin mutane suke gane abin da ake gaya musu Allah madaukakin sarki yake cewa tanzilun min rabbil alamin shi alqur'ani sabkakke ne daga wajen Allah madaukakin sarki al-imam ibn jarir da al-imam samarqandi da al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin shi at-tibyan fi aqsam al-qur'an da al-imam al-biqai a cikin littafin shi nazm al-dirar sun tafi cewa ai hadha al-qur'anu tanzilun min inda Allah rabbil alamin wannan al-qur'ani abu ne wanda sabkakke ne daga Allah ubangijin tahalikai ala abdihi wa rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya sabko shi ne daga Allah daga sama Allah ya sabko shi ne zuwa ga manzon shi dan aiken shi wanda shine muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa huwa kalamullahi haqqan suke cewa shi alqur'ani magana ce ta Allah da gaske walaysa qawla sha'irin kuma ba fadan wani mawaki bane wala qawla kahinin kuma ba fadar wani dan duba bane kama yaz'umul mushrikuuna kamar yadda mushrikai suke ƙaryatawa suke cewa alqur'ani mai girma ba daga wajen Allah madaukakin sarki yake ba Allah ya bamu labarin irin wannan a cikin suratul sajada Allah yake cewa tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin Allah yake cewa tanzilul kitabi wannan littafin sabkakke ne la raiba fihi min rabbil alamin babu shakku a cikin shi min rabbil alamin daga ubangiji na tahalikai shi yasa malamai suke cewa a ƙarƙashin wannan duk abun da kaji Allah ya ambata na narko na azaba ga wani mutum da yake aikata wani aiki kada ka yi zaton wai shaci fadi ne ake a'a da gaske ne indai mutum ya mutu yana wannan zai tardo wannan narkon haka suka ce idan kaji ana gayin wani romo wani tagomashi ana gayin wani albishiri ga mutanen da suka kiyaye wasu dokoki na Allah kada ka yi zaton wai idan an tashi ranar tashin alkiyama mutum ba zai samu wannan sakamakon ba a'a Allah madaukakin sarki idan ya tashi hisabi yakan ce ma bayin shi cewa bayan sun shiga aljanna ni bazan zalunci kowa ba dan haka manzo Allah ya tabbatar mana da cewa babu wani mutum da Allah zai sa shi wuta Allah ya sawake sai shi da kankan shi ya tabbatar da cewa laifuffukan shi sun kai shi wuta sai Allah madaukakin sarki ya sa an sa wani hijab an sa wani rido a tsakanin shi da bawa Allah ya ce mishi arrafta zamba kaza shin ka tuna zunubi na rana kaza sai bawa ya gama sakankan cewa ya yarda cewa Allah madaukakin sarki zai sa ai wuta da shi to anan ne idan bawa ya jema Allah madaukakin sarki da aiki ba shirka to anan ne Allah zai mashi rahama anan ne da kaji ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ceto anan ne ceto yake amfani anan ne da kaji Allah ya ce da uwa da uba da ɗiya idan suka yi imani amma ɗiyansu suna gida na goma yaran suna gida na ɗaya to Allah yakan haɗa su da su da ɗiyansu a gida na goma sai wanda ya je ma Allah maɗaukakin sarki baya da shirka baya da wani abu wanda yake ya warware masa imaninsa a ƙarƙashin wannan malamai suke cewa tanzilun min rabbil alamina shi alqur'ani mai girma da ni da kai ba mu da bukatan sai Allah ya gaya mana daga ina muke daga ina yake faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in ka ga dama kai imani in na ga dama in yi imani in ban ga dama ba kai in yi imani Allah ba ya da bukatan sai ya gaya mana wai daga ina alqur'ani yake amma saboda ka san Allah adalin sarki ne sai ce maka tanzilun min rabbil alamin shi alqur'ani sabkakke ne daga wajen Allah madaukakin sarki shi yasa malaman tafsiri da dama kamar waɗanda suka yi rubutu a cikin hidayatul qur'an shiriya wadda alqur'ani yake nuni a kanta suna cewa a duk labarin da mutum zai bada ko labarin da mutum zai amfani da shi na rayuwar shi ta yau da gobe ya tabbatar da wannan labarin daga ina yake wannan labarin daga wace kafa yake wannan kafai kafa ce mai ƙarya ko ko wannan kafar ta bada labarai kafa ce wadda take ba mai bada ƙarya ce idan dai Allah zai tabbatar maka da cewa masdar abinda ake ce ma turanci source ko to idan dai Allah zai gaya ma wannan to ina ganin babu wani labari da ya kamata ka ɗauka ka yi amfani da shi sai ka tabbatar daga ina yake wannan shi ne tasabbut idan mutum ba ya tasabbuci a cikin rayuwar shi to za ya kasance da shi da dabba duk ɗaya ko dabba tana tasabbuci a rayuwarta yanzu ka zo da dabba ka zo da akuya a wannan hanya idan ta ji ƙaran mota wadda bata saba jin ƙararta ba za ta lura ta ina ne ƙaran yake fitowa idan ta lura ƙaran yana fitowa ta gabas ne to ita za ta yi yamma domin ta gudu amma mu yau idan ka lura ba haka muke rayuwa ba duk abin da ya zo ya ɗawa muke wasu malaman suke cewa kafabil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi dan adam ƙarya ya bada labarin dukkanin abin da ya ji an bada labari baka tabbatar ba daga ina yake ka je ka bada labari to in ƙarya ne kai ma kai ƙarya in gaskiya ne kai ma kai gaskiya saboda mi saboda baka tantance ba wannan labarin daga ina yake anan kuma da Allah madaukakin sarki yake cewa ma huwa bi qawli sha'ir wannan alqur'ani ba fade bane na mawaki a ƙarƙashin wannan malaman da suka yi tafsiri kamar cikin alhidayatul qur'an suna cewa dan adam ya kamata ya alakanta kanshi da abin da yake ilimi ne duk abin da yake waƙe ne dan adam ya rabu da shi duk abin da yake ilimi ne dan adam ya alakanta kanshi da shi yafi da dan adam ya alakanta kanshi da abun da yake waƙe ne. Amma yau in ka lura mun dauki sauraron waka tamkar ba zanubi ba, mun dauki sauraron waka tamkar ba laifi ba. Mutum zai awa 10 a cikin daki da shi da radio yana sauraron waka, mutum zai awa 10, amarya za ta yi awa 10 a cikin daki ashiban tukat telanta tana waka ne, shin ce ta waƙoƙi, kuma a ce ana son ɗiya na gari, a ce ana son ƴaƴa na gari. Wannan abu ne da kamar wahala, shi yasa malamai suka ce mutum ya alakanta kanshi da alqur'ani. In gurinka ka saurari wani abu, ka koya ma kanka sauraron alqur'ani. Idan ka saba awa 10 kullun koko ka saba kullun sai ka saurari waka, to ka ware minti 5 idan ka saurari waka saurari alqur'ani. To wata rana in Allah ya yarda za ka bar wannan waƙen ka dawo, babu abin da za a karanta ka ji nishadi ka ji sukuni kamar alqur'ani mai girma. Babu wata waraka. Allah yake cewa alqur'ani mai girma waraka ne. Babu wata waraka da mutum zai samu, dan adam ya samu sukuni ya samu nutsuwa kamar alakan shi da alqur'ani mai girma, ya raba kanshi da fina-finai, ya raba kanshi da sirrika, ya raba kanshi da dukkanin wani abin da ɗan nanaye ne. Ka raba kanka da wannan, wannan ba abin da zai ƙara ma. Duk da kana ganin kamar in kana saurare kana jin daɗi, babu wani daɗi da kake ji. Amma idan ka alakanta kanka da alqur'ani, za ka ji cewa idan baka ji abin nan ba, idan baka ji abin nan ba, babu daɗi. Ka duba yanzu wannan bawan Allah da ya rasu Dahiru Bauchi, a cikin bidiyon da ake yadawa, a cikin bidiyon da ake yadawa, abinda ya burge ni lattizo ne ya shekara kusan 100, abinda ya burge ni a yana kwance, da ka gani ka san magagin mutuwa yake, da ka gani ka san wannan ba zai take ba, wannan zai yi 'yan watanni, 'yan dan lokaci ne kawai ya tafi. Amma ana karanta alqur'ani, yana karantawa, ana karanta mishi alqur'ani, ya haddace kayan shi, ana karantawa yana rerawa, ana karantawa yana rerawa, saboda ya saba zai samu salama, zai samu sukuni, zai rage mai raɗaɗin mutuwa. Duk da cewa hisabi da sakamakon cewa mutum dan aljanna ne ko ba dan aljanna ba, wannan yana wajen Allah, amma dai wannan abun na alaƙan zuciya da alqur'ani da na gani a tare da shi ya burge. To dan adam ana so ya alaƙanta kanshi da alqur'ani. Idan ma baka iya, baka dan ki saurari, za ka ji cewa akwai daɗi. Ka yi sati kana saurare, duk da baka saurara ba, na maka tabbacin za ka ji jikinka kamar an baka kashi. Amma sai ka saurara ne za ka samu nishadi. Ita zuciya tana da abincin da dole sai ta ci ta kwana ta rayu. Duk ɗan adam yana da abincin da zuciyar shi take ci domin ta rayu. To wannan abincin Allah ya sanya shi a ƙarƙashin bin alqur'ani da ƙarƙashin ambato na Allah maɗaukakin sarki. Wannan su ne azkar: subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullah. Idan ka saba ma zuciyarka da wannan, kana busa moto sai dai ka ji zuciyarka tana amsa, kana barci ma wallahi sai dai ka ji zuciyarka tana amsa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Me yasa yake so dan adam ya saba da wannan? Baka san yaushe mutuwa za ta zo ma ba. Amma idan ka saba ma bakinka da fadan zikiri, duk abun da ya same ka ma zikiri za ka ambata, duk abun da ya same ka zikiri za ka ambata. To da a ce lokacin da ka ambaci wannan zikirin an yi daidai da ajali ya zo, alhamdulillah ka sha ka tsira. Amma duk abun da ka saba ma zuciyanka da shi, in waka ce kika saba da ita, in waka ne ka saba da shi, wallahi in ka zo mutuwa za a ji kana nanaye, za a ji kina amsa m innuwa, ayi ayi a dade miki baki na kusanki suna ce la ilaha illallah ki kasa cewa, saboda zuciyan ba a saba mata da wannan ba. Shi yasa malamai suke cewa wala bi qauli sha'irin qalilan ma tazakkaruna. Mutum dan adam kullun ana so ya alakanta kanshi da mi, ya alakanta kanshi da ilimi, ya alakanta kanshi da alqur'ani. Ƴaƴanmu mubarbaran su suna tireni a unguwa, mu zan ki jawo su muna zamnar da su suna istighfari tare da mu. Idan kika yi sallan magariba ko kai sallan magariba, ka baro danka a fada ko kin bar danki a fada, ka jawo shi ku zo masallaci, yaro dan karami ka zamnar da shi, ka ce mai i astaghfirullah itai har lokacin isha'i. Idan ya saba da wannan, gobe shi da kanya zaka ga ya zo masallaci ya zamna, kuma ba zai tashi ba sai sallar asuba. Amma mu ba mu tarbiyyantar da kanmu akan alqur'ani mai girma. Al-Imam al-Bukhari lokacin da mamashi ta tura shi wajen malamin shi Nu'aym ibn Hammad, lokacin da ta tura shi take ce mishi ka je ka dauki ilimi wurin shi take cewa amma ka koya daga halayen shi kamun ka dauki ilimin shi amma mu yanzu ayyanmu mun bar ma duniya su matan mu mun bar su da tili da radio in ka tambaye shi wai baka dai gida da wuri bai ce na baro mata tili na baro mata radio za ta kalla ta rage kewa kamun yanzu mun doka cewa babu abun da zai rage mana kewa in ba waƙe waƙe ba mun doka cewa babu abun da zai rage mana kewa in ba siyarruka ko na Hausa ba ko na Banza babu wani malami da za ta yi minti 15 tana jiran ya fara karatu domin ta saurara haka kai ma babu wani malami da za ka yi minti 15 kana zanna kana jiran shi domin ya fara tafsiri amma za ta iya awa guda minti 30 tana jiran a fara wani sayari ko a fara wani shiri za ta iya barin duk wani abu da ka sani na rayuwa za ta iya barin sanwarta za ta iya barin tarbiyyanta za ta iya barin komai da ka sani saboda ta saurari wannan amma ba za ta iya barin komai na rayuwarta ba domin ta karanta alqur'ani na minti 5 a rayuwarta wani a sati fa bai da alaka da alqur'ani wani a shekara ma wallahi bai da alaka da alqur'ani to ya za a yi a ce kuma a samu sukuni a samu nutsuwa shi yasa dan abu kadan sai kai paralyze dan abu kadan sai a ji ka kaya mutse an kai ka likita kasuma saboda jikinka baka gina shi ba da me zai tsayi ba abin da zai gina jikinka kaman alaka da alqur'ani da istighfari da azkar wannan su ne zai gina jikinka kaga mutun da shekara 60-80 amma wallahi da karfin shi kaga mutun kai ka tunanin ba zai iya ba ka duba wannan tsohon da na baka misalin shi a shekarun shi a irin shi tsoho nawa ke kwance a gida wanda bai iya tashi amma bawan Allah nan albarkacin alqur'ani albarkacin zikiri da shekarun shi amma yana yawo ba inda baya zuwa yana daga cikin abin da ya burge ni wani zamnai yayi da yayi zamnai ake ta ana zikiri ana la ilaha illallah ana zikiri ana la ilaha illallah duk da cewa suna yi da wani halaye wanda ba shi bane ba Allah ya umarni ayi akai amma kai dan me yasa ba kai wanda Allah ya umarni da shi wannan kuma matsalar ahlus sunna mu muke da ita mu mun ce azkarikin da suke yi azkari ne wanda ba haka annabi ya koyar ba annabi bai ce a ki ci gaba ba annabi bai ce a kewaye kalle ba annabi bai ce ayi kaza ba amma su suna yi to kai wanda annabin ya ce ayi ba kai su a duk kullun da ranar Laraba da ranar Juma'a za ka ga cewa mutum sai ya halarci majalisi tsakanin magariba da isha'i idan daren Juma'a ne ana salatin annabi har sai magariba idan ranar Laraba ne ana la ilaha illallah har sai magariba to kai wata rana ka fudda da kake zamnawa kana awa ɗaya ko awa biyu kawai kana ambatan Allahnka kai kai yadda annabin ya ce tunda kai ka san yadda ya ce amma dan me ba kai to shi yasa ya kamata mu gyara وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون انكم يكما تمصيا ابنده muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh